Sakataren gwamnatin kasar Boss Mustapha ne ya sanar da hakan a yayin gudanar da taron manema labarai kan cutar, inda ya hasashen cewa za a saki samun kari a adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a kasar sakamakon daruruwan masu zanga-zangan kawo ƙarshen rundunar 'yan sandan SARS waɗanda ke tattakin su ba tare da mutunta ka'idojin hukumar lafiya na kare kai ba ta hanyar kin amfani da ƙyallen rufe hanci da baki da rashin bada tazara a tsakanin al'umma, batun da masu gudanar da zanga-zangan a birnin tarayyar kasar suka tabbatar.
Abinda na gani shine jiya da safe na shirya zan fita kasuwa, shine na gani a mutane sun cunkusu suna ta tafiya one direction, daga mutane sun yawa amma da yawan su basu ma damu da sa wannan face mask din ba, basu ma damu da social distancing ba, duka kowa ya cunkusu da me zuba da wanda yayi wanka ga surutai suna surutu ga miyau na zuba jikin mutane irin they didn't really care at all. Kuma gashi wannan matsalan coronavirus din bai fita daga gari ba, har yanzu an ce mana mu dinga taking care of ourselves, mu dinga wanke hannu. Amma yanzu abinda na lura da shi shine wallahi tallahi basu damu ba, su kawai abinda ke gaban su ne suka fuskanta. Kuma gashi wannan cutan fa a other countries din har yanzu mutane suna fama da wannan cutan. Yanzu a Nigeria din kila dan basu ga physical mutane da zaka ce suna da cutan ba, koko maybe basu gan cewa ga mutane suna mutuwa akan cutan physically, shine yasa basu damu ba.
To yanayin yanzu da ake cike kin san wani ba zai tunanin corona ba zai ga mutuwa ne ko ba gaskiya ba, to mutuwan da zai gani zai sa shi ya wanta har ga cewa ma menene corona, tun daga mutuwa a gaban shi ana ta kashe kashen juna kan maganan wai riot na maganan sasin nan. Abin gashi ba shi da dadi, gashi dai irin mutane sai harba sai suke kashe junan su, to shi yasa ma ba za su tunanin cewa ma akwai wani cuta ba ma nan maganan corona virus. Amma an yi sakaci sai da aka bari suka shigo, gashi nan suna ta yi su har ba sa tunanin cewa akwai corona virus. Gwamnati ya kamata ta yi wani abu a kai wanda ya kamata a ce an sa tsaro saboda irin wannan abubuwan kare a gudana cikin wannan kasar namu haka.
Tsohon shugaban hukumar NCDC a kasar Farfesa Abdulsalam Nasiri ya yi gargadin cewa mudin ba a dakatar da zanga-zangar a kasar ba, to lalle sai a yi shirin rungumar duk abin da ka iya zuwa ya dawo.
Dan aka danga cunkoso irin wannan babu kariyan nan, to Allah ya kiyaye. Wato kan COVID-19 din ma kwanakin baya aka tabbatar cewa in aka fara irin wannan cunkoso ko mutane ba su bi ka'idojin da aka shimfiɗa ba, to idan mutane 10 suna da wannan cutar suka shiga cikin cunkoson nan kafin su fito sai sun yada mutane 100. To abin da ya faru kenan a Turai da kuma America, inda suka sauraron gwamnatocin su suka bi wannan ka'idojin da aka shimfiɗa. To yanzu kun ga abin da ke faruwa a Turai, ba shakka wannan zanga-zangan da yake zai jawo mana matsala babba bayan ma kamar an sulhunta abin ya kwanta, in kuma ya cigaba to Allah ya kiyaye.
Kusan makonni 2 kenan ɗaruruwan mutane daga jihohi da dama a kasar ke zanga-zangan neman kawo ƙarshen rundunar jami'an tsaron 'yan sandan SARS da aka yi ƙorafi akan suna cin zarafin al'umma fiye da kima, wanda a wasu lokutan yakan kai har da kisa. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.